ni ce zan yi maka tambayoyin.
Nasarar zahira.
Tabadalla. So za mu fara yanzu.
Bismillah.
To. Shin ya kake ganin abubuwan da suke faruwa a Niger yanzu?
Abin da yake faruwa a Niger yanzu shine sojoji, wani soji wanda yake shine shugaban mahdi, shugaban kasa Alhaji Muhammad Bazoum, yayi hukurin juyin mulki. Wannan hukurin juyin mulki da yayi ba shi da hujja, ba shi da dalili, kuma yana tare da jawo a garinmu babban matsaloli ba ɗaya ba biyu ba. Dattijojin duniya duka abin da ya kamata makwabtanmu na Najeriya, makwabtanmu na Algeria, kai abin da ya kai duk ƙasashen ECOWAS, abin da ya kai ƙasashen Turawa Faransa, abin da ya kai shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya, abin da ya kai shugaban wannan ƙasa inda muke cikinsa, United States of America, duka sun yi Allah waje da shi, sun yi kira ma wanda suke wannan hunkurin mai da iko ga zababban shugaban ƙasa wanda jama'a al'ummar Nijar ta zaɓa kuma take so ya ci gaba da jagorantar.
To ya kake ganin matakin da kungiyar ECOWAS take shirin dauka na sanya takunkumi da kuma barazanar daukan matakin soji idan sojojin da suka juye mulki ba su bayar da shugaba Bazoum kan karagar mulkin sa ba?
To kada kin san dama ECOWAS tana daukan mataki, amma ba ta taba daukan mataki mai zahiri ba kamar wannan. Kuma dalilin shi shine, na daya, wannan hankulin juya mulki bai da hujja, ba dalilin komi. Abin surufu yaki da ƴan tahada, garinmu yana cin gaba kuma ana nasara, su sojawa da kansu suna waki. Nan da nake miki magana bai yi ba kwana bakwai da manya-manyan sojoji suka zo nan suka yi taro, ni da kaina muka tafi tare Pentagon, muka tafi tare State Department, suka yi kilarin muna cin nasara ga bisa wannan mutanen. To a komu a washu gari wani ya hoto ya ce ba a cin nasara, abin yana nan yana ɓaci ƙarya ne. Na biyu, sun yi zargin harkarmu na tattalin ƙasa bai iya cin gaba da kyau. Wannan ma abin dariya ne, tun da bara 1922 GDP kin daga 6.7% abisa ɗari ya karu, ɗaya ne a duniya ƙasashen da suka yi irin wannan ci gaba. A wannan shekarar da ya sa a garinmu ko rana ɗaya ba a yi wani zanga-zanga a makarantunmu, duk yanmu sun je sun yi karatu daga ranar farko har zuwa ranar ƙarshe. To babu tashin hankali ko ɗaya da zai ba da dalili ko hujja a zuwa a ce za a yi hunkurin juya mulki. Wannan hunkurin juya mulkin na son kan mutum ɗaya ne, wannan ko bai kamata ba a yarda da shi a gabanin shine ECOWAS tace, shine ECOWAS tace, shi yasa ta ɗauki mataki. Abin da muke nufi shine ECOWAS ta ba su dama wanda suka shiga cikin wannan hatsari, wanda suka sa kafinmu cikin wannan halin kaka nake yi, ta ba su daman mako guda su koma barakinsu, su koma aikinsu na soji. Ana ba su makamai, ana ba su abin da suke so su yi aiki, su da kansu sun kwaji, su koma aikinsu, su bar halaliya za zababbun kasa wanda jama'a ta zaɓa, su ci gaba Alhaji Muhammad Bazoum ya ci gaba da jagorancin ƙasarmu. Shi muke so, ban ma so mu jawa jama'anmu hatsari. Me yasa zai jawa jama'anmu hatsari? Saboda matakin nan da aka ɗauka, zafin shi zamu ji, yanzu ma ana jin zafin shi, talakawa suna jin zafin shi, kuɗin shinkafa yana ƙaruwa. Mu electricity Najeriya ne take bamu, da ita muke dogara mu samu electricity, ta ce za ta yanke. Taimakon da muke samu daga ko'ina, abin da ya sama daga America ya kai Union Europeanne, ya kai Germany, ya kai Faransa, duka tsayarwa za a yi zai samu cikin halin muguwar hali wannan ko bai kamata ba a yi murnar shi bai kamata ba a tura jama'an mu cikin irin wannan wahalar a bayan da suke kokowa abin da Allah ya dora mana daga damina ko daga intihar to shine nake kira wa'annan sojojin su yi hankali su tana daɗin kansu daɗin kan mutum guda bai isa ba a dora ma ƙasa gaba ɗaya irin wannan wahala
shin kana ganin matakan takurawa na tattalin arziki da ECOWAS take kokarin sanya ma Niger yanzu za su sa sojojin su miƙa wuya
kwaikwa ina tsammanin in suna da hankali inda gaske suna son ƙasar mu inda gaske suna incin ƙasar mu inda gaske suna kishin jama'an mu inda gaske ba su so jama'an mu ta shiga cikin wahala ai mun ga abin da yake faruwa inda yaro nan kafin kuma akai akawi a wasu ƙasashe wahala ne bakin wahala ne ga tallaka bakin wahala ne ga wanda bai da wani mahuta to bai kamata ba mutum ya sai ai kuskure a duniya amma in aka yi kuskure jama'a duka duniya da tijin duniya duka da malamai da masu iko da masu arziki kowa ya ce muka kuskure kai sai ka koma hanyar gaskiya in baka yin haka nan kai ne shaitan kai ne shaitan kai ne mai jama jama'a wahala wannan kuma abin kirki bane
to ya kake ganin gargadin da kasashen Mali da Burkina Faso suka yi akan cewa za su dafa wa Niger idan ECOWAS ta tura sojoji kasar
wannan babban shirme ne su sun ce kenan sun fara yaki da duk makwabtan mu sun fara yaki da jama'a wanda muka yi ba yau ba ya yi shekara 50 muke zaman arziki muke alaka da su za su yaƙe su a dalilin ne su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garin su ya ishe su su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garin su ya ishe su na dare ya ishe su na rana wannan tashan baki baya tafiyar da ƙasa wannan tashan baki kamar na ƴan kamar samarin boko baya tafiyar da ƙasa a maida hankali a zama da tijai ai abin da yake ma mutane alheri shi muke so
to excellency mun gode sosai muna godiya
alhamdulillah muna gode ne
thank you very much your excellency Abraham now the French turn right. Let me stop thank you very much Abraham do you have earpiece
oh I have it there should I not get it
This is ours and this is ours yeah but
should I
do you want to use ours I mean do you need it do you really need it
if
let me just take it out so what is going to